dan sarkin shano ga dan sarkin shano Habu mutumin kirki dan sarkin shano Habu kuce mutumin kirki Habu dan sarkin shano Habu je gaba ma bika Habu kai sama hankaka Habu biya da masoyanka Habu farar aniya laya Habu mai farar aniya laya Habu na ma mutu dan suya Habu hada da fatan doya Habu kauce maza mai laya Haba mai zamani hanya Habu Habu mutumin kirki Habu dan sarkin shano Habu yana da farar niya Habu sannan mutumi na ne Habu mai kauna ta ne Habu mai san nasara ta ne Habu ba soyayya ga narame Habu mutumin kirki Habu shi mutumi na ne Habu Habu to yau mun zame Habu mai kawanar da mu'ane gashi da alkhairi Habu nace mutumin kirki ne bai da halin goni Habu Allah ya tsare mana kaina a mutumin kirki Habu Habu mai halin girma jagayya kai ne da mutunci sanna dan baiwa kai kayo sabo da karamci dan sarkin shanu an shaida ka kana da halanci shi gani na ne yemin ya kara karamci kaga kafin Allah Habu dan sarkin shanu Habu ikon Allah Habu ban Allah Habu shi mutumin kirki saboda maza jari ne wannan bai saba sentaro sa abokan gaba wanda mai kyauta na ji kai gode ba shi fa nan karba hannu mai da ni da kai sai Allah tunda mun saba kamar rubutun dutse wanda bai goge kai ba sai raina ba ba zan bari a taba ba sai mu gode raba kai kamar inuwa ce kira bea Ato yawa jini ke wa kar Habu amma sarkin shanu idan ka fito kirari akai maka sarkin shanu idan mazan suke mata sai ku shige daga sarkin shanu da sun ja ai dole su bar maka sarkin shanu Habu dan sarkin shanu Habu dan sarkin shanu Habu dan sarkin sarkin shanu ruwa muka sha yau sai tabo sarkin shanu wanda ya so kai ban farabo sarkin shanu wanda ya ki kai a fata tabo sarkin shanu Habu na da kozo nan zubo sarkin shanu Habu mutumin kirki Habu sarkin shanu Habu mai dubin jama'a Habu sarkin shanu yana taimakon jama'a Habu sarkin shanu yana taimako ga marayu sarkin shanu Habu mai dubu na masoya sarkin shanu Habu dan sarkin shanu Habu dan sarkin shanu Habu dan sarkin shanu Habu yawa taka alafiya zaki Habu ba su mamaki Habu Habu ruwa abun wanki Habu da soja na yaki Habu can san ba sai waiki Habu direba sai tuki Habu lelan mu kai dinki Habu waka da sa shauki Habu gona mu kai taki Habu motar mu kai burki Habu Allah ya kare Habu mine ma ka dai daure Habu bar zan mu ne kure Habu sun ganka sun dare Habu manta da dan kare Habu sauran su sun tsure Habu motar kaman tura Habu waƙar kana rera Habu a YouTube na kan dora Habu ka bani ka kar